Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31-60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta gano cewa yariman Saudiya Muhammad bin Salman shine bayar da umarnin a kashe ɗan jarida Jamal Khashoggi a cewar jami'an Amurka. Jiya Juma'a, jaridar The Washington Post ta fara wallafa wannan labari da hukumar CIA ta gano, yayi kuma kasabani da labarin da Saudiya ta bayar tun farko, wanda babban mai binciken Saudiyar ya wanke Yarima bin Salman daga kisan. Jami'an Amurka sun ce hukumar CIA ta gano cewa jami'an Saudiya 15 ne suka yi amfani da jirgin gwamnatin Saudi zuwa Istanbul suka kashe Khashoggi a ofishin jakadanci. Labarin da aka wallafa na cewa hukumar leƙen asirin ta yi amfani da hanyoyi da dama don samo bayanai, ciki har da naɗar sautin wayar talho ta kanin yariman Khalid bin Salman da ya yi da Khashoggi, wanda kuma shi ne jakadan Saudi a nan Amurka. Yayin da Saudiya ke kokarin rufe cece-kucen da ke ake yi akan abin da ya fara na 2 ga watan Oktoba na kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin ta dake Istanbul, Turkiya ta ci gaba da matsawa Saudi lamba kan batun. Jiya a babban masallacin Juma'a na Istanbul, ɗaruruwan magoya baya da abokan arziki ne suka taru domin yi wa Khashoggi jana'iza. Shugabannin jam'iyyar AK mai mulki a Turkiya sun halarci wurin, suna mai alƙawarin sai sun tabbatar da an yi wa Khashoggi adalci. Da yake yi wa mahalarta jana'izar jawabi, mataimakin shugaban jam'iyyar AK Yasin Aktay ya ce akwai mutane 15 da aka ce su ne ke da hannu a kisan Khashoggi, amma ba su bane suka yanke hukuncin yin kisan da kansu ba. Wannan labari ne da aka faɗa mana kuma ba mu amince da shi ba. Cikin wannan makon ne dai hukumomi suka sanar da cewa an tuhumi mutane 11 da kisan Khashoggi, kuma an yanke wa 5 daga cikin su hukuncin kisa. Turkiya ta fito fili ta kalubalanci Saudiyar kan kisan, tana mai nana ta cewa da tilasta mata ta canza labarinta. To da rahoton labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɗaya ɓangaren kuwa, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fito fili ta ƙaryata rahoton da ke cewa Amurka na shirin miƙa wa Turkiya shahararren malamin nan Fethullah Gulen da zumman neman Turkiya ta rage matsawa Saudiyar lamba. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a Nicole Navas Oldman ta ce ma'aikatar shari'a ba ta da masaniyar wata tattaunawa da ta shafi miƙa malam Gulen domin musayar kisan Khashoggi. Ranar Alhamis ne dai kamfanin labaran NBC News na Amurka ya fitar da rahoton da ke cewa gwamnatin Trump tana neman hanyar da za ta miƙa wa Turkiya malam Gulen a matsayin wata hanyar da za ta rufe wa shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan baki don ya sassauta matsawa Saudiya lamba da yake yi kan mutuwar Khashoggi. Kotu ta umarci fadar shugaban Amurka ta White House ta maida wa wakilin gidan talabijin na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar White House, wadda aka soke bayan wata sa'in sa tsakanin ɗan jaridar da shugaba Donald Trump a yayin wani taron manema labarai a fadar. Zan amince da buƙatar soke matakan da fadar shugaban ƙasa ta ɗauka na wucin gadi kamar yadda gidan talabijin na CNN ɗin ya buƙaci a yi, a cewar alƙalin kotun gunduma Timothy Kelly a jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa na umarci gwamnati ta maida wa ɗan jarida takardun izinin shiga fadar. Alƙali Kelly, wanda ya yi nuni da abin da ya kira wasu tabbatattun batutuwa masu sarƙaƙiya, ya ce shi ya sa ya yanke shari'a ne kawai kan a gyara na 5 na tsarin kundin mulki. Da yake magana bayan yanke hukuncin, ɗan jarida Jim Costa ya ce ina mai godiya ga wannan alƙali da ya yanke hukuncin, lokacin komawa bakin aiki ya yi. Munanan wutar daji biyu da suka yi kaca-kaca da sassan jihar California inda yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai 71. Ƙwararru sun yi hasashe cewa abubuwa da dama ne suka iya yin sanadiyar wutar dajin, kama daga ƙaruwar yawan jama'a zuwa rashin ingantaccen kayan aikin kashe gobara da kuma sauyin yanayi. Suka ce mai yiwuwa ma wannan mummunar wuta ta wannan shekara so mun taɓa ci ga wani bala'i da ke tafe. Jennifer Balch, daraktan sashin binciken abubuwan da suka shafi duniya da ke jami'ar Colorado Boulder, ta ce nau'ikan wuta na da tsanani a yammacin Amurka. Aukuwar manyan nau'ikan wuta ya ninka har sau 5 tun daga shekara 1970 a cewarta, ta ƙara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ikan wuta 20 da muka gani a 1970 a yau muna ganin 100.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Kasar Somalia domin taya yar su Ilham Umar munna yin tarihi a matsayinta yar asalin kasar Somalia ta farko, kai zan ma iya cewa yar Afirka da aka haifa a Afirka ta farko da aka zaba zuwa majalisar dokokin Amurka.
Haka ne kam, kuma a jihar ta ma ita ce ma musulma ta farko.
Kin san jihar Minnesota daula, kamar yadda muka bayyana makon da ya wuce, yan kasar Somalia suna wuri ɗaya a jihar Minnesota, so ba ita kaɗai bace banda kasancewar ta yar ƙasar Somalia ta farko da ta je majalisa. Yanzu haka akwai wani ɗan ƙasar Somalia ma da yake majalisa, domin kin san ta shiga majalisar dokokin kafin aka zaɓe ta. To inda take zaune yan ƙasar Somalia, sai ka ce kamar ke a ce kina ina ne zan bayyana?
Inda yawanci yan Igbo nan suke sosai.
Yawa to, to haka suke, kamar kuma a nan ƙasar ko a nan ƙasar ma idan kika je, misali in kika je New Mexico ko kuma kika je waɗansu ɓangaren Arizona inda dai yake makwabta kan iyaka da ƙasar Mexico, za ki samu ‘yan Spaniyawa ɗin nan da yawa. In kika je jihar Florida,
a Texas ma in kika je akwai wani waje can South Texas, na taɓa zuwa wajen abin nan da Bali sunan shi can Macalli. In kika je gaba inda kika san kina cikin Mexico haka wajen yake, daga ma wajen baki hankali ba, kina tuki minti goma za ki iya fita ki ganke bakin boda.
Wato kamar yadda ake faɗa shi ne a siyasance cewan sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. To kin ga wannan ya taimaka masu ƙwarai da gaske. To yanzu haka dai a tarihance da ita Umar din nan da Rashida su ne mata musulmi biyu da aka zaba zuwa majalisar dokokin Amurka. To ita abin da ya burge
ita Rashida ta fito daga jihar Michigan ko?
Daga jihar Michigan. To ita dai kamar yadda muka faɗa, yau muna daga ma Somalia tuta ne kasancewa ita wannan Umar
ba aka haife ta ba
wanda haka ma har ta je ta yi zaman gudun hijira na shekaru hudu a wata kasa
a kasar Kenya
to abinda muke so mu jaddada shine cewa wato aka ce wai zakaran da Allah ya nufi shi da tara ana huzuri ana
sai yayi shi haka ne
to muna
cewa wanda is hope there is chance
ko
wanda
inda rai da rabo in babu rai da rabo ya kare
haka ana cewa inda rai da rabo kam haka ne
to muna yi ma Irhan Umar fata alheri
to Allah ya taya ta duku fatan kowa mutane za a dage dai ba dole kai sai dan kasa ba kowa ai kowa dai ya bada kuzari ya bada hadaka to kuma wajen ilimi ne a miƙe
to akwai wani darasi da muke gani zamu koya daga Amurka kake ga dai yanzu mu a kasashen mu ko jihar mu daya in addinin mu daban-daban matsala
da kabilancin
kuma kin san in kika lura zaki ga musamman dai wannan batun addini da aka saka gaba a arewacin Najeriya arewa yafi karfi in kika je garin Yarbawa kake zauna can kin gani a yankin su ba ruwan kowa da kowa kowa ya abinda akwai matsafa akwai kristo akwai musulmi kowa dai abinda ya ga dama amma suna nan tsintsiya madauki yan uwa ne
to gashi yau dai Amurka ta ba musulmi dama kuma ya kamata a ce kai ma in ma musulman ne in kristan ne duka dai kowa ya kamata a bashi dama domin shi abin nan mulki ba wai kabilanci bane ba addinance bane ba
haka yake kuma tambayar kin faɗa haka shi yasa na so yin wannan tambayar kamar wannan dama da Amurka take bayarwa misali kasashe nawa ne suke ba mutane irin wannan damar
gaskiya zai yi wahala a samu
kasashe nawa ne suke ba mutane irin wannan damar ba a kula da bambancin addinin ka ba a bula
a Najeriya ma bayan da zai a ce dan kudu ya zo arewa ya zauna a bashi ya zabe zai taba yiwuwa ba to gashi yanzu Amerika wata yar kasa yar Afrika ta zo ta yi zabe
a majalisar dokokin kasar gaba daya
ba ma ba ta jiha ba
to Allah ya sa muna nan dab da shiga harkokin zabe a shekara ta 2019 muna fata wannan zai zama wani darasi da zai sa mu runguma idan zai kawo ci gaban
kasa
sosai
mu haɗa hannu mu runguma a zauna lafiya ba musulmi ba kirista dukkan madai ne ƴan Najeriya mu ma mu ne Amurka mu ce United States of Nigeria
aka ne daula to daula bari mu bude babun gaishe-gaishen da mika gaisuwar ta'aziyya ga dangi duka a madun fashi domin rashin mamarmu da aka fi sani da maman Lulu gaisuwa ta musamman ga 'ya'yanta Hannatu Bello, Joshua Danjuma, Hawwa Isiyaku, Mati, Rebecca, Dauda Danjuma, Salamatu Danjuma da fatar Allah ya kyautata namu ƙarshen duka. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Mani mai gidan Saratu na Dada wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Talata. Har yanzu muna mika gaisuwar ta'aziyyar Abare Huce ga iyali da 'yan uwan Malam Magaji Komi Yaji Fari. Wanda ya rasu ranar Lahadi da ta gabata Allah ya sa duka sun huta ya kuma karawa dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu karshen to daula
ni ma dai akwai gaisuwar ta'aziyyar da zan mika wanda take matsayi a kaman uwa ce ma a gare mu gaba daya ina mika gaisuwar ta'aziyya na Abare Huce zuwa ga iyalan Alhaji Alasan Medambe a Billiri a jihar Gombe kan rashin da suka yi na Hajiya Anna Allah Ubangiji ya mata rahama kuma ya ba kowa hakurin rashi sai kuma muna mika barkan haihuwa a ci gaba daya daga nan daukakin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ga ma'aikaciyarmu da take wakiliyarmu a Kaduna Hajiya Binta Ibrahim wanda Allah ya bata karuwa da ɗa namiji to Allah ya raya ya kuma dayyaba
Allah ya raya saurayin to daula ga wata wasiƙar gayyata nan da muka samu abinda ya sa zamu karanta wannan wasiƙar gayyata domin ta shafi kokarin ta da tsumin matasa su guji banga siyasa kin san daula matsaloli da ake fuskanta musamman in aka zo harkokin zabe matasa ana maganan cewa sai ƴan siyasa su amfani da su su ba su taro sisi su sa su shiga banga siyasa
haka ne
to akwai wata kungiyar matasa a jihar Bauchi da ta dauki nauyin tara matasa domin fadakar da su kan bukatar tare da haɗin gwiwar cibiyar fadakar da al'umma ta Najeriya da ake cewa National Orientation Agency kenan wato a Bauchi ne za a yi wannan taron ranar Litinin din nan da karfe 9 na safe a babban dakin taro na Bauchi wanda ake cewa Multipurpose Indoor Hall to naga Daula a cikin
Allah ya sa a yi taron a sa'a kuma Allah ya ba abin nan matasa iko su gane cewa wayannan yan siyasan kawai suna amfani ne da su ba dan ci gaban su suke yi ba
to da fata matasa wanda kuke Bauchi da kusa da Bauchi za ku samu halarta wannan taron domin ku hada kai don ganin cewa an samu ci gaba kuma an gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da lumana naga kina rike da jidan gaishe da shi
haka ne to alheri bari da gamsa ya gaishe-gaishen mu na filin a bari ya huce wannan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Muntari Motoro Kano sai Muhammad Captain Tudun Murtala Kano sai suwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ado Isa da Kata Kano da Ibrahim Malam Ring Road Kano Kaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Malam Aminu Hayin Rigasa Kaduna da Alhaji Abdulkadir Garo Nigeria Immigration Service. Sai kaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Abdulmumin Garba Dan Ladi na CD Housing Estate Kano. Kaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Dr. Amina El Yakub Aminu Kano Teaching Hospital. Sai Dr. Asma'u Abba Garko ita ma daga Aminu Kano Teaching Hospital. Kaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Dr. Muntaka Maudi Aminu Kano Teaching Hospital. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Dr. Amina Abdullahi na Ibi a Bayero University Kano. Sai kaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Abdullahi Adamu Baban Do Otoro. To Allah sa rahama da wannan sunan daidai Baban Do. Wannan ka ba a ce Baban Dodo. Sai fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Nasir Adamu Aliyu tare da barista Audu Bulama Bukarti. Kaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Professor Mamman Lawal Yusuf Kari a BUK. Sai takardar ƙarshe da ke hannuna. Kaisuwan fatan alherin zuwa ga Abubakar Kawu Girgin da Baba Gana Alhaji Nutuwa Wacakal. To Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Sai kaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Isa Lawal Girgin magajin garin Girgin da Mudansar Muhammad Tafawa Balewa tare da Bala Muhammad Damban da Musa Hadarin Asuba Niger. So to muna fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya.
Amin Daula. To ni ma ga jerin gaishe-gaishe da ke hannuna da farko muna mika gaisuwa a bari ya huce ga Honorable Abdullahi Katako Benin Kudu sai Sa'idu Liman Kwari. Muna mika gaisuwar a bari ya huce ga Honorable Abdu Ali Kwari da Honorable Munkaila Sabo Sindimina. Allah ya sa haka suna yake ko Sindimina ko da gadai shi da Honorable Munkaila Sabo an dai san kai muke gaidawa ya fata ta ji lafiya. To gaisuwar a bari ya huce ga Alhaji Muntari da Malam Muhammadu Sindima. Kai ko wannan Sindiminan gari ne ne?
To shine ba ila kam gari ne.
To da Yakubu Sindimina duk dai in kuka ji sunan ku ta kowane Yakubu ma da indai nan Sindiminan nan muna gaishe ka. Da gaisuwar a bari ya huce ga Alhaji Bello Babura da Sa'idu Sabo Benin Kudu. Muna mika gaisuwa bari ya huce ga Professor Abdullahi Yusufu Ribado da Ado Umar Kwari sai kuma Abdul Aziz Kadangari. Allah ya sa Kadangari Lizard Abdul Aziz Kadangari da kuma Al-Khalid Muhammad Hirin Muna kuma mika gaisuwa bari ya huce ga Suleiman Sabo Sara. Bari mu mika wannan zangon gaisuwa a bari ya huce galibi yan jamhuriyar Niger. Bari mu fara da gaida Suleiman Muni Barma. Tunda nyame galibi su daga Nyame ne to gaisuwa a bari ya huce ga wakili Suleiman Muni Barma da iyalansa.
Haka ne da Tamar Abari.
Da Tamar Abari da Abdullahi da Haruna Mamman Bako. Duk dai wakilan mu dake jamhuriyar Niger muna gaishe ku. Muna mika gaisuwa bari ya huce ga Liman Mato mai shayin aljanu kai. Ni da aka ban kin ga Halima da ta bani wani shayi ina na har yanzu ina nan da shi fakita biyu in kika zo gida na zan miki wannan shayin Daula
to
sunan da ya rubuta green tea ne a jikin shi amma kika dafa shayin nan Daula dafa ake ganyen shayi ne ake dafa kika dafa shayin nan ba za ki bacci ba in ga miki
wai daga sai ne Niger su suke da shayin aljanu kenan
to kila irin wannan ne shayin na aljanu to Halima yanzu dai ina dan da shayin bai kari ba amma dan an bani wani kari gaskiya kari ba yakin dadi aka ce ko
gaskiya
ka kula mika gaisuwa bari ya huce ga Aminu Yawale Anyame da Malam Siraji Adamagaran sai kuma Lawani Sani Hanya a Duniya TV Nyame da Salihu Mai Cassette a unguwar Zango Nyame da Hamidu Kalalabuwa Aminu Kalalabuwa ko shi ma kin san yana aiko mana da
saƙonni
kullun to kai ma yau kai ma waka zalika Aminu Hamidu Kalalabuwa kullun kana aiko da saƙonnin ta wayar tarhoho da gaishe da dai ba da ra'ayoyi da suka shafi ci gaban jamhuriyar Nijar har ma da Najeriya to yau dan baka ta samu fita ake cewa a filin zabi san kada muna gaida Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa da Hajiya Rabi Mamman a Madawa Allah ya sa haka sunan yake a Madawa Niger da Hajiya Halima Jido Anyame da Alhaji Habibu Mai Fanta da Mamman Dan Doki a Binnin Konni sai kuma Malam Alolo Mai Adaidaita Sahu a Damagaran da Alhaji Laminu Gonda Dan Jarida a Maradi sai kuma Kalaram Liman Kaomi Allah ya sa haka sunan yake ko Kaomi dai Suleiman Muni Barma in ka gansu ka ce musu
su koya mana
yanda ake
dan sunan
Kaleram Liman
mun manta ga Adali Toro shi ya kamata mu kira ya mana
fashin baki
sunayen
da malaman makaranta a Maradi sai kuma Alhaji Abubakar Musa da Alhaji Ibrahim Shekarau a unguwar Paudire Nyame to muna gaida duk illahirin masu sauraron mu a Nyame da Magaram Maradi duk dai waɗanda suke cikin wannan birnin Kwani duk waɗanda suke cikin wannan takarda da fatar an tashi lafiya to Daula bari mu fara bude wannan zangon labaran na ga kin fara bushewa da dariya bari mu faro daga nan Amurka wani mutum ne ko dai atajiri ne dai ko dai a ce mai son kudi yana bala'in son kudi tsogo ne hannun shi kam in ya samu kudi ga neman kudi ga kuma tattalin kudi to shikenan sai matar shi ta shekara da shekaru sai yace ma matar shi nan yace shi akwai wani alƙawari da yake so ta mashi duk lokacin da Allah ya mishi rasuwa yana so ta mashi alƙawari cewa abin ne shi da duk kudin shi ne ya sha wahala ya nemi kudin shi kuma bai so ya bar mu kowa
kudin shi tafi da kayan shi
so yake tafi da kayan shi tace haka na amince shikenan aka zauna haka aka shekara da shekaru sai mutum nan ya zo Allah ya mishi cikawa
ya cika
abokanta duk sun san ya sa ta ma har ta rubuta kan cewa sun yi yarjejeniya idan ya mutu kudin shi baki ɗaya za ta binne shi da shi zai tafi da kayan shi to shikenan aka zo aka zauna wurin jana'iza kin san anan in mutun ya mutu akwai waɗanda su aikin su sana'a su kawai shi tace kula da gawa daga lokacin da za a dauko shi daga asibiti inda za a ajiye shi har akai janaiza su suke baka komi eh baka komi komi kudin ka komi talaucin ka kuma dole sai ka bi wannan hanya ba kai kake ba
ban kai ki da nisa yanzu haka kusa da gidana ba nisa akwai gidan gawa a wajen na kullu in na wuce sai na kalla inji tsoro idan da ake ajiye su ba nisa da kafa ba za ka iya zuwa
to kin san nan haka ake to shikenan da aka je harkar su suke daukan komi suka je harkar jana'iza su za su program su za su sayi kabari su za su akwati su za su komi za su tsara program ku dai kawai za ku zauna ne ku ce ga abin da kuke so a yi su shirya tare da ku shikenan so suna zaune da abokanta ita suka zo wurin a cikin gidan kula da abin nan funeral home din da ake kiran su kenan gidajen so akwai suna da suka yi babban daki wanda yake kamar church to shikenan sai aka zauna dama al'ada da ake iyalan mamata su ake sa su a gaba layika na farko a kujerun farko tukunan mutane suna bi a baya sai abokan suka zauna da abokanta tana ta kuka abokai na kuka shikenan sai wata ta karkato tace to ke abin nan ya alƙawalin da abin nan dinnan tace dai kuskalita sai dai an buda kwatin gawa mutane sun yi musu rakiyar karshe haka dinnan shikenan za an gama duk hidindimu za a tafi makabarta sai tace tana da abu guda daya sai ta tashi sai ta je ta dauko wani akwati mai kyau da ta an rufe shi ina tace kafin mai gidantan ya mutu ya sun yarjejeni ya cewa idan ya mutu za a binne shi da duk kudin shi saboda haka bata so ita tana ita ce amana za ta gashi nan tazo aka zo aka saka aka rufe akwati aka tafi shikenan sai wata abokiya ta taba ta tace ke kina hauka ne wannan duk kudi nashi din haka zaki dauka kije ki tace eh to ai ta tana da alkawali ta yi rike amana sai tace ai tunda ya mutu sai ta tura kudin duka ta kwashe shi daga ajiyar bankin shi ta mai da shi ajiyar bankin ta sai ta rubuta mishi check ta saka akwatin nan in yaje can in yaje can ya kashi check ake fada ke da
turanci
ya zaru kudin shi account dinta bakin ya kacin kudin shi ko sisin ko bata rage ba ta rubuta mishi check dai ya kacin kudin shi kudi dai na ajiyar banki in yaje can ya zaru kudin shi
haka sai kika ci da abin shi ba wani labari da Bahaushe ne da Inyamuri da abin nan da Bayan Rabi suka je aka je kamar yadda kika ce aka je funeral din aka je burial da aka je aka gama kowa sai ya zo ya ajiye abin da za a ajiye cikin kabari a ajiye a sa kuɗi kai Inyamuri ka zo ka ajiye 100,000 kai kuma Bahaushe ka zo ka ajiye 50,000 kai kuma abin nan Inyamuri sai ka zo daga karshe sai ka dauka 150,000 din sai ka ajje check din 200,000 a ciki yace gashin an je can kai
kaje abin nan an kara maka ka ci riba
an kara maka wanda kai ya ajje 150,000 ya sa 200,000 amma check ya ajje ya bada dashi gudunmuwa amma a check
sai shike ne ya bada gudunmuwa
to kawun juna ta fara daga bana hannu bar in yi saurin ida bada labarin nan shi ma dai gashi dan wani mai sauraron mai aika mana Yakubu Abdullahi Dambam inda yace to ga gudunmuwar shi shi ma a yau wani bafulatani ne sunan sa Ruhana yau dai duk ma ina jin ana labarin da ya mutuwance duka gaba ɗaya shi ma wannan labarin din haka ne sai Ruhana yace wa ƴan uwansa idan ya mutu idan za a binne shi dai abu ɗaya kawai yake so a duniya a mashi dan Allah a taimaka a binne shi da sandan shi dai yana son sandan shi bai san abin da zai raba shi da sandan shi har abada to ana nan wata rana sai Ruhana Allah raye halin shi Allah ya karba abin shi shikenan sai aka binne shi da sandan shi bayan kwana daya sai ga wani abokin shi ya zo ma iyalan gaisuwa da ya iso yayi kuka yayi tagumi yayi ta'aziyya sai yace sai mutane suka tambaye shi me ya faru yayi ku da yayi irin tagumin ne yace ya kada cewa sai yace wallahi Ruhana nake tunani sai yace Ruhana gashi da zafin rai ga mala'ika da zafin rai gashi an binne shi da sandan shi yanzu abu yayi dai yake da za a ce ai ta karawa
za a ta rafka ba shi
wa za a rafka ba shi za a rafka ba juna kenan yayi dai za a kara kenan
Restez branchés sur le